l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Binta Suleimani race tare da Mahmud Lalo muka saki dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Litinin 2 ga watan Janairu 2023. To a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa a Najeriya kokarin da hukumomi da kungiyoyi ke yi na ganin an samu gudanar da yakin neman zabe lafiya ya fara haduwa da cikas domin wasu hatsadiban matasan siyasa sun fara tayar da zaune tsaye.
Muna musu kashedi ga irin wannan hali wanda ba shi da kyau. Duk wanda ya abin da bai dace ba, doka za ta yi aiki da a jasa kudu. Mu ba mu takara fada, ba mu neman fada, kuma kada a takare mu, a bari a zauna lafiya.
Za kuma ku ji cewa kungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Niger sun baiwa gwamnatocin kasashen kungiyar G5 Sahel shawara na samar da tsarin kyautata rayuwar jama'a a yankin na Sahel da ke fama da ta'addanci maimakon amfani da ƙarin sojoji kawai. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi zai gabatar da kuma labaran wasanni na duniya, amma kafin nan ga Mahmud da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Dubin dubatan mutane ne suka dunguma zuwa majami'ar St. Peter's Basilica a yau Litinin don nuna girmamawa ga marigayi Papa Roman Benedict na 16 da ya rasu. Jama'a da dama ne suka tafka sammako don su kama layi a kofar shiga cocin wacce ke birnin Vatican a ƙasar Italiya. Kiyasi ya nuna cewa zuwa tsakiyar rana mutum 40,000 sun samu damar wucewa ta gefen gawar marigayi Papa Roman Benedict.
Benedict was a great theologian, was a man of culture, of reflection.
Tsohon kakakin Fada Vatican kenan Fada Federico Lombardi yake cewa Papa Roma Benedict mutum ne mai ilimin addini, mai kwarjini, wanda ya kware wajen fayyace al'amura a sokake ga mabiya addinin Krista. A ranar Asabar, Papa Roma Benedict da ya ritaya a shekarar 2013 ya rasu. Jami'an Ukraine a yau Litinin sun ce Rasha ta kai wasu hare-hare cikin dare akan kasar da jirage mara matuka, hare-haren da suka ce sun kaikaici Kyiv, babban birnin kasar. Amma hukumomin Kyiv din sun ce makaman kariya da suke da su sun yi nasarar dakile waɗannan hare-hare. Magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya ce Rasha ta tura jirage mara matuka 40 zuwa birnin, amma an yi nasarar kakkaɓe su gaba ɗaya. Rasha dai ta yi amfani da jirage mara matuka da ake kira Shahid da ake kerawa a Iran wajen kai hare-hare akan biranen kasar ta Ukraine waɗanda kan kaikaici ababen more rayuwar jama'a. Kungiyar IS a yau Litinin ta ɗauki alhakin wani hari da aka kai kan dakarun Taliban a Kabul, babban birnin kasar. A wani sako da ta wallafa a dandalin Telegram, kungiyar ta yi ikirarin kashe dakarun Taliban 20 tare da jikkata wasu 30. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen gida a Afghanistan ya ce wata fashewa da ta auku a wajen filin tashin jiragen sama da ke Kabul ya jikkata mutane da dama. Sai dai kakakin ya musanta adadin mutane da kungiyar ta IS take ikirarin yin hari, wato harin ya ritsa da su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rotanni daga Koriya ta Arewa na cewa hukumomin kasar sun sauya babban jami'in soji na biyu da ya fi girma a rundunar dakarun kasar. Wannan garan bawur ya wakana ne a taron shekara-shekara da jam'iyya mai mulki ta gudanar, inda Ri Yong-gil ya mai gurbin Park Jong-chong, kamar yadda kamfanin dillancin labaran kasar na KCNA ya rawaito. Sai dai rahoton bai fayyace takamaiman dalilin da yasa aka yi wannan garan bawul ba. Sauyin na zuwa ne yayin da shugaba Kim Jong-un ke shirin faɗaɗa ayyukan kera makaman nukiliyar kasar a wani mataki da ya ɗauka, da mai da martani ga ikirarin da ya yi na cewa Amurka na takalarsa da faɗa. Masoyan fitaccen ɗan wasan ƙwallon ƙafan nan na Brazil Pele su ma sun yi tururuwar zuwa ƙofar filin wasa na Villa Belmiro gabanin shirye-shiryen jana'izar da za a yi a gobe Talata a mahaifarsa ta Santos. A ranar Alhamis, ɗan wasan na Brazil ya rasu bayan fama da cutar sankarar hanji. Tauraruwar Pele, wanda ya rasu yana da shekaru 82, ta fi haskawa ne a lokacin da yake takale da a filin wasan na Sao Paulo mai ɗaukan 'yan kallo 16,000. A gobe Talata aka tsara za a binne shi a wata makabarta mai kallon filin wasa na Santos da ya fi buga kwallo a rayuwarsa.
A gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a Najeriya kokarin da hukumomi da kungiyoyi ke yi na ganin an samu gudanar da yakin neman zabe lafiya ya fara haduwa da cikas, domin wasu hasafiban matasan siyasa sun fara tayar da zaune tsaye. Abinda ke nuna hakan shine yadda gwamnan Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya tsallake wani hari da aka kaiwa ayarinsa bayan dawowa daga yekuwar neman zabe. Daga Sokoto ga wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir da karin bayani.
Ko bayan kokarin da kwamitin nan da ke karkashin tsohon shugaban Najeriya Abdulsalam Abubakar ke yi, wanda ke hada yan siyasa wuri daya su sanya hannu ga yarjejeniya ta wanzar da zaman lafiya a lokutan gudanar da lamuran sunan siyasa, wasu hukumomi na gudanar da irin wannan aikin kamar yadda rundunar yan sandan Najeriya ta yi a shekarar da ta gabata kamin a soma yekuwar neman zaɓuɓɓuka.
Hakika mun sanar da su, kuma kamar yadda kuka gani sun ɗauki alƙawarin za su koma su sanar da magoya bayansu da su bi ƙa'idoji kada su yi abin da zai kasance ya saɓa tsaro da dokokin Najeriya.
Kwamishinan 'yan sanda kenan a jihar Sokoto Muhammad Usainu Gumel lokacin da suka haɗa jam'iyyun siyasa wuri ɗaya kan wannan manufar. Sai dai bayan soma yekuwar neman zaɓuɓɓuka lamarin ya fara sauyawa, inda wasu da ake tuhumar 'yan bangar siyasa ne suka kai hari ga ayarin gwamnan Sokoto bayan dawowarsu daga yekuwar neman zaɓe. Gwamnan, wanda ke tare da ɗan takarar gwamnan na jam'iyyar PDP na jihar Kebbi, sun samu tsira daga wannan harin. Sai dai wasu jama'a da ke cikin ayarin sun sha ruwan duwatsu. Gwamnan ya yi tsokaci a kan wannan harin.
To, muna musu kashedi da irin wannan hali wanda ba shi da kyau, kuma duk wanda ya abin da bai dace ba, doka za ta yi aiki ne a jihar Sokoto. Mu ba mu takara fada, ba mu neman fada, kuma kada a takare mu. A bari a zauna lafiya. Dama mu abinda muke cewa, abinda muke yarda da shi, abinda aqidar mu shine a zauna lafiya. Waye muna hada da bandits? Waye muna hada da area boys a cikin gari zan samu zaman lafiya?
Shi ma kwamishinan yaɗa labarai a jihar Sokoto Muhammad Aqib Alhatu ya bayyana cewa tunai an kama ɗaya daga cikin waɗanda ake tuhuma da kai wannan harin.
Kowa ya ga attacking da aka yi jiya, kowa ya ga fitar da muke da abubuwan da aka yi. Su suna fita lami lahiya, muna da gwamnati ba mu yarda yaranmu ko wasu matasa ko wasu masu dinmu su yi attacking kowa ba. Tsari na gwamnatin jihar Sokoto shi ne a yi campaign lahiya, a yi zaɓe lahiya, bai yarda da duk wani tashin hankali ba. Amma wannan yaron jiya cikin ikon Allah bayan wani attack, mutanen da suke neman shi dama sun da zuwa kama shi, yanzu haka yana hannunsu.
Na tuntuɓi kakakin jam'iyyar APC na jihar Sokoto Sambat Bello Danchadi, sai dai ya tura min rubutaccen sako wanda ya nisanta jam'iyyar sa ta APC daga wannan aika-aika, wanda ya ce ba ta cikin koyarwar jam'iyyar ta APC da ma da awar da shugabannin ta ke yi a jihar Sokoto. Masu sharhi akan lamuran yau da kullun irin Farfesa Bello Daudon Bada na ganin cewa ba da jejjeniyar sa hannu kawai ya kamata a riƙa shiryawa 'yan siyasa ba, har da hukunta masu kunnen ƙashi.
Dole idan akwai hukunci, kuma hukuncin nan a aikata shi, kuma jama'a su san a aikata shi domin wasu gobe kada su sake. Amma in don an yi taro kawai kamar shan shayi ne, an ba da shahara, an samu takardu hannu, an je an ɗauki takardu, an sa ga fayil har yau shi kenan, to kullum za a samu abin nan waɗanda yake za su yi abin da bai dace ba. Kuma yanzu da wannan ta fara faruwa, ya kamata a ɗauki mataki maza-maza.
Yanzu dai da yake akwai sauran kusan wata biyu kamin lokutan zaɓuɓɓuka, matakin da mahukunta za su ɗauka akan magance irin wannan matsalar kan iya nuna yadda za a magance ta ko aka san haka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Madalla, a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. To bari mu leƙa jamhuriyar Niger, inda kungiyoyin farar hula a ƙasar suka baiwa gwamnatocin ƙasashen kungiyar G5 Sahel shawara na samar da tsarin kyautata rayuwar jama'a a yankin na Sahel da ke fama da ta'addanci maimakon amfani da ƙarfin soja kawai. Kungiyoyin sun ce mayar da hankali ga samar da hanyoyin ruwan sha da kayayyakin more rayuwa ga matasa ka iya magance ta'addanci a yankin na Sahel. Wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud da ke Agadez ya aiko mana da rahoton.
tun a cikin watan Fabrairun shekara 2014 ne dai shugabannin kasashen Burkina Faso, Mali, Mauritania da Niger da kuma Chadi suka kafa kungiyar. To sai dai kungiyar na fuskantar matsaloli na kyautata rayuwar al'ummar kasashen da ke cikin ta, musamman ma ayyukan ta'addancin da ke barazana ga batun daidaita al'amura a yankin. To sai dai kungiyoyin fararen fulla sun ce ya kyautu gwamnatocin kasashen yankin su mayar da hankali ga samar da hanyoyin ruwan sha da kayayyakin more rayuwa da aiki yi ga matasa domin magance matsalolin lan ta'addancin a yankin Sahel. Sanusi Muhammad, mamba kungiyar MPCR.
Muna gani wannan kokowar da suke ba kokowa bace wanda ake iya murkusha da ƙarfin bindiga. Kokowa ce wanda dole sai an gama ƙarfin bindiga da wasu dabaru musamman a tabbatar ma da al'umma abubuwan masarufi, abubuwa na rayuwa na yau da kullum, da aiki nagartacce. Rashin tabbatar da shi wannan wata babbar barazana ce wanda tana iya jefa al'umma wannan yankin musamman matasa cikin halin ta'addanci, ko su shiga kungiyoyin ta'addanci, ko su shiga wata hanya haramtatta haya wanda za ta kara tada zamna tsaye, wanda za ta kara matsalolin tsaro a cikin wannan yanki.
Tun bayan kafa kungiyar, batu yaki da ta'addanci ne kawai shugabannin kasashen suka fi mayar da hankali a kai. To sai dai kungiyoyin fararen fulla na ganin domin tabbatar da tsaron yankin dole ne sai an shimfiɗa yarda tsakanin soja da al'ummomin yankin. Alhaji Idi Abdu, ɗan kungiyar fararen fulla.
Sai an shimfiɗa yadda za a yi da jami'an tsaro da 'yan fararen fulla da talakawa wanda suke jahohin nan, yadda labari zai fito kuma a yi amfani da labarin in an kare 'yan ƙasa. Kada a ce ɗan ƙasa ya ba da labari gobe an samu gawashi. Kaga irin cikin wanga halin yana da wuya a samu wannan alaƙa wadda ake so. Ita ku dole ne sai an gama ƙarfi da ƙarfi.
Shi ma a nasa ɓangare in Cirwak Abu, wanda 'yan ƙungiyar fararen fulla ne a Agadez, na ganin dole a sake duba wasu muhimman hanyoyin yaƙi da ayyukan ta'addanci.
Tashin hankali da ake fuskanta. Su fa su kaɗai fa ba za su yi aiki ba. Dole sai hukuma kowa ya kama. Kuma kowa yana da hanyar kama. Kuma kowa yana da daidai ƙarfin shi ko ƙarfin da ya kamata ya kawo. Wani labari ne zai bada. Wani labari wani ya bashi ya bada. Kuma an san yadda za a taimaka da labarin a yi maza-maza a gagota kamar su.
Masu sharhi game da batutuwan tsaro na ganin tun da jimawa ya kamata a ce kungiyar jisan Sahel ɗin ta yi irin wannan tunanin, wanda a cewar su na iya kawo sauyi ga halin da yankin na Sahel ke ciki. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
An gaishe ka Hamid Mahmud. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi haɗa mana daga Najeriya.
Shekarar 2022 ta zo da babban tarihi ta wuce. Babban lamari na farko da ta zo da shi shine watan Fabrairu, mai ranakun mako kowane kwana hurhuɗu yake yi. Litinin, Talata, Laraba, Alhamis da kuma Juma'a da Asabar. Hakan baya faruwa sai bayan shekaru 823, sannan za a sake samun shi nan gaba. Watan Fabrairu kwana 28 zai ke cika, kana bayan shekaru 4 sai ya karu da kwana guda ya zama kwana 29, wanda a turance ake kira leap year. Sa'ada aka fara ajiye bayanan kwanakin shekara, sai aka gano cewa watan Fabrairu na shekara ta 376 ya zo da sabon tarihi. Masana tarihi da kididdiga sun sa ido, suka tarar cewa bayan shekara 823 aka sake samun maimaicin haka, inda a shekara ta 1199 aka samu watan Fabrairu na shekara ya fara da ranar Litinin kuma ya kare a ranar Lahadi 28 ga wata, inda aka samu Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a, Asabar, Lahadi kowanne kwana hudu, sabanin abinda aka saba gani a ɗaruruwan shekarun baya. Tabbas mu da muka ga wannan na bara, babu wata halitta cikin mutane ko dabbobi ko kuma tsirrai da za ta ga zagayewar irin wannan watan na Fabrairu da zai kasance a shekara ta 2845 da zai zagayo bayan shekaru 823. Wani babban lamari da kuma ya auku a shekarar da ta gabata a duniya baki daya shine rasuwar sarauniyar Ingila Elizabeth II, wacce ta rasu a ranar 8 ga watan Satumba na bara, wato shekarar da ta gabata, bayan ta mulki Ingila da kuma shugabancin kungiyar kasashe renan Ingila Commonwealth har guda 70. Shin wace ce sarauniya? Me yake al'umma kasar suke tunani game da ita? Sabuwar Prime Minister ta yi jawabi ga majalisa a ranar rasuwarta.
Al'ummar kasar Ingila sun shiga cikin jimami, kewa da kuma alhini game da rasuwar nata. Waɗannan kalamai suna kunshe ne cikin jawabin da Prime Minister kasar Ingila Liz Truss ta yi wa zaman majalisar kasar jim kaɗan bayan mutuwar.
Her late Majesty Queen Elizabeth II was one of the greatest leaders the world has ever known. She was the rock on which modern Britain was built.
Tace marigayiya sarauniya Elizabeth II tana ɗaya daga cikin mashahuran shugabannin ƙasashe da duniya ta taɓa samu. Ita ce ginshiƙin da aka gina ƙasar Burtaniya a kai.
She came to the throne at just 25 in a country that was emerging from the shadow of war. She bequeathed a modern, dynamic nation that has grown and flourished under her reign.
Ta hauka ragar sarautar Ingila tana da shekaru 25 a duniya a daidai lokacin da kasar ke cikin jimamin yakin duniya na biyu da aka kammala ba da jimawa ba. Ita ce ta shata dadawalin da Burtaniya ta kai ga matsayin da take yanzu a idanun duniya. Ta ce sarauniya ita ce ta asasa kungiyar Commonwealth, wato kasashe renan Ingila, ta kuma rike kasashe 15 a matsayin shugaban kasarsu. Kana kuma ta su daukar da kai wajen tabbatar da wanzuwar zaman lafiya da haɗin kai tsakanin Ingila, Scotland, Wales da kuma Ireland ta Arewa.
And as we meet today, we remember the pledge she made on her 21st birthday to dedicate her life to service. The whole house will agree. Never has a promise been so completely fulfilled.
Muna tunawa da alƙawarin da sarauniya ta yi a lokacin da take bikin cika shekaru 21 da haihuwa na sadaukar da kai ga yi wa ƙasa hidima. Shakka babu wannan majalisa sun shaida haka. Gaba daya sai suka amsa. Sarauniya ta yi zarra a fagen diplomasiya domin ziyarar da ta kai zuwa ƙasa Afirka ta Kudu, inda ake mulkin nuna wariyar launin fata, da kuma Ireland, ya nuna zahiri irin basirar da alamata wajen warware takaddama da kuma rashin jituwa tsakanin al'umma. Ta kuma ziyarci ƙasashe sama da 100 a zamanin da take mulki. Kodayaushe lokaci ka sami sarauniya cike take da alfahari da wannan ƙasa ta mu Ingila har ya zuwa lokacin mutuwarta. Ko a kwanaki 3 gabanin rasuwarta, sarauniya ta gayyace ni fadarta inda muka yi magana kan kafa sabuwar gwamnati don in kasance Prime Minister ta 15 da suka yi aiki a ƙarƙashin mulkinta. Rasuwarta ya jefa mu cikin wani mawuyacin hali, to amma muna nuna wa duniya cewa babu wani abin damuwa nan gaba, kuma muna yin ta'aziyya ga iyalanta tare da yabawa ayyukan da ta gudanar bisa ga wannan mulki, kuma muna yin mubayi'a ga sabon sarki. Sarki Charles III yana da gagarumin aiki a gabansa. Na yi farin cikin ganawa ta da shi tare da yi masa ta'aziyya. Duk da halin makokin da yake ciki, hankali da tunaninsa na nan akan aikin da ke gabansa, wanda tuni ya nuna hazaka a fagen kare gandun daji da kuma dabbobin dawa, ilimi da kuma harkar diplomasiya wanda ya kware a kai. Saboda haka wajibi ne mu nan mu ba shi goyon baya tare da sadaukar da kai don ya ci nasara. Cikin jawabinsa ga al'ummar kasar, Sarki Charles III ya ce yana cike da jimami tare da alhini da kuma begen wannan babbar rashi da muka yi.
Throughout her life, Her Majesty the Queen, my beloved mother, was an inspiration, an example to me and to all my family. and we owe her the most heartfelt debt any family could owe to their mother for her love, affection, guidance, understanding, and example.
Yace a tsohon rayuwata mahaifiyata babban abin so da kauna gare ni, Salauniya ta kasance jagora abin koyi gare ni da iyalina, sabili da irin kyawawan ɗabi'u da hazaka da sadaukar da kai da ta nuna, da kuma irin kauna da ta nuna mana wanda ya zama madubi a gare mu. Sarauniya ta gudanar da kyawawan ayyuka, shi ya sanya ma ake ta jimami da begenta a ko'ina cikin duniyar nan.
As the Queen herself did with such unswerving devotion, I too now solemnly pledge myself, throughout the remaining time God grants me, to uphold the constitutional principles at the heart of our nation.
Abin da ya rage gare ni na rayuwar duniya, zan kula da ko al'umma wannan ƙasa namu a ko ina suke kuma cikin mutunci da karama. Daga nan sai Sarki Charles ya yi naɗin sarauta.
As my heir, William now assumes the Scottish titles which have meant so much to me. He succeeds me as Duke of Cornwall and takes on the responsibilities for the Duchy of Cornwall. Today I am proud to create him Prince of Wales, Tywysog Cymru, the country whose title I've been so greatly privileged to bear.
Dana Williams ya gaji matsayin da na rike gabanin in zama sarki. A yau na nada shi yariman Wales tare da matar shi Catherine za su ci gaba da ba da tasu gudunmuwar ga ci gaban kasar mu. Ya kuma yi fatan alheri ga ɗansa Harry da kuma matarsa Meghan waɗanda yanzu suke gudanar da rayuwarsu a ƙasashen waje. Shin ko yaya duniya ke kallon jawabin Sarki Charles na uku? Farfesa Abdullah Uba Adamu masani ne ga tarihin masarautar Hausa ga abin da yake cewa.
Wannan bayani da Sarki Charles na uku ya yi ya ratsa sukata, saboda ya riga ya nuna cewa shi fa masanin al'amuran yau da kullum ne, kuma a lokaci guda masani ne na cewa yanzu rayuwarsa dole ta canza kamar da shi da kansa ya faɗa, kuma dole ne ya zamanto cewa duniya yanzu an tattaro abubuwa wuri daya. Duniya ta riga ta canja. Fahimtar da mutane suke da shi na masarauta ya bambanta da na da na yau. A yanzu an riga an fahimci cewa dole masarauta dai ita ce alƙibla ta rayuwar mutane. Ba inda za a zauna babu masarauta. Ƙasar da ba ta da masarauta to ba ta da alƙibla.
San Shabi Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Malumfashi, masu sauraro bari kuma mu shakata da wannan. Dalla to yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Yan wasan kwallon kafar Flying Eagles na Najeriya na shirin bude wani sansanin atisaye a kasashen waje domin shirye-shiryen tunkarar gasar kwallon kafar matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 ta nahiyar Afirka ta bana. Yan wasan na Najeriya da suka lashe gasar ta nahiyar Afirka har sau 7 a tarihi za su koma sansanin atisayen ne a ranar 7 ga wannan watan na Janairu, inda kuma ake sa ran za su wuce zuwa kasashen Morocco da Spain domin wani sansanin na waje. Rahotanni sun bayyana cewa tuni da mai horar da 'yan wasan kasar 'yan kasa da shekaru 20 Ladan Boso ya yi ke da takardun gayyata zuwa ga wasu 'yan wasan kasar da ke zaune a kasashen waje da ake sa ran su hade da takwarorin su a Abuja babban birnin Najeriya domin bude sansanin na Atisayi. Najeriya na cikin rukunin A ne na gasar ta cin kofin nahiyar Afirka ta bana da za a gudanar a kasar Masar, inda za ta fafata a rukunin tare da kasashen Mozambique da Senegal da kuma mai masaukin baki wato kasar Masar. Kungiyar kwallon kafar Real Madrid ta kasar Spain na duba yuwuwar sadaukar da kudurinta na cefano shahararren dan wasan kasar Faransa da ke takale da kungiyar PSG Kylian Mbappe. Rahotanni na bayyana cewa kungiyar na kokarin sauya tunani ne domin samun damar mallakar wasu zaratan yan wasa biyu, wato Jude Bellingham da Endrick. Tuni da Endrick dan kasar Brazil ya rataba hannun kwanta ragi da kungiyar ta Real Madrid, a yayin da kuma yanzu haka kungiyar take zauracin Bellingham domin maye gurbin wasu zaratan yan wasanta da shekaru suka zala, wato Toni Kroos da Luka Modric. Nan gaba kungiyar na ganin mai da hankali kan samun waɗannan yan wasan biyu yafi muhimmanci akan zuba makudan kudade wajen sayan Mbappe karo na biyu. To sai dai kuma ta yi kungiyar bata sake kari baki ɗaya ba akan dan wasan mai shekaru 24, domin kuwa wasu rahotanni na cewa kungiyar ta ginda ya masa sharadin lalle sai ya gabatar wa kungiyarsa ta PSG da takardar neman barinta kafin Madrid din ta soma wani yunkuri domin kaucewa abin da ya faru a can baya. A can baya dai Mbappe ya rataba hannun kwanta ragin komawa Real Madrid din bayan sun cimma matsaya, to amma kuma daga bisani ya yi fatali da su inda ya ci gaba da zamansa a PSG. Yanzu haka dai rahotanni sun bayyana cewa Mbappe baya jin daɗin zamansa a PSG din, lamarin da kenan yasa yake buƙatar sauya kungiyar taka leda. Dubban yan zaman makoki ne suka tattaru domin girmamawa ta ƙarshe ga shahararren dan wasan ƙwallon ƙafar ƙasar Brazil Pele, wanda aka ajiye gawarsa a filin wasan tsohuwar kungiyarsa ta Santos. An ajiye akwatin gawar Pele ne a tsakiyar filin wasa na Urbano Caldeira da ke birnin Sao Paulo na ƙasar ta Brazil, inda jama'a suka shiga layi domin shiga su yi ido biyu da ita. Pele, wanda ya lashe gasar cin kofin duniya har sau uku, ya rusu ne a ranar Alhamis da ta gabata, yana da shekaru 82 a duniya. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka, Abuja, Najeriya.
Madalla, an gaishe ka Murtala Faruk Sanyin na. Masu sauraro, yanzu sai labarai a takaice.
To da banda batan mutane ne suka dunguma zuwa majami'ar St. Peter's Basilica a yau Litinin da nuna girmamawa ga marigayi Papa Roma Benedict na 16 da ya rasu. Jama'a da dama ne suka tafi kasan mako don su kama layi a kofar shiga cocin wacce ke birnin Vatican a ƙasar Italiya. Kiyasi ya nuna cewa zuwa tsakiyar rana mutum 40,000 sun samu damar wucewa ta gefen gawar marigayi Papa Roma Benedict. A ranar Asabar, Papa Roma Benedict da ya ritaya a shekarar 2013 ya rasu. Jami'an Ukraine a yau Litinin sun ce Rasha ta kai wasu hare-hare cikin dare akan kasar da ke da jirage mara matuka, hare-haren da suka ce sun kai kaici Kyiv, babban birnin kasar. Amma kuma mun Kyiv sun ce makaman kariya da suke da su sun yi nasarar daƙile waɗannan hare-hare. Magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya ce Rasha ta tura jirage mara matuka 40 zuwa birnin, amma ya nasarar kakkaɓe dukkanin su. Rasha dai ta yi amfani da jirage mara matuka da ake kira Shahid da ake kerawa a Iran wajen kai hare-hare akan biranen ƙasar ta Ukraine waɗanda akan kaikaici ababen more rayuwar jama'a. Kungiyar IS a yau Litinin ta ɗauki alhakin wani hari da aka kai kan dakarun Taliban a Kabul, babban birnin ƙasar. A wani saƙo da ta wallafa a dandalin Telegram, kungiyar ta yi ikirarin kashe dakarun Taliban 20 tare da jikkata wasu 30. Kakakin ma'aikatar harkokin cikin gida a Afghanistan ya ce wata fashewa da ta auku a wajen filin tashin jiragen sama da ke Kabul ta jikata mutane da dama. Sai dai kakakin ya musanta adadin mutane da kungiyar ta IS take ikirarin harin ya rutsa da su. Rahotanni daga Koriya ta Arewa na cewa hukumomin kasar sun sauya babban jami'in soji na biyu da ya fi girma a rundunar dakarun kasar. Wannan garbawu ya wakana ne a taron shekara-shekara da ya jam'iyyar mai mulki ta gudanar, inda Ri Yong Gil ya maye gurbin Park Chung-gyong.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Dadi Balawe da ya bada umarni, da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro, nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku kwana lafiya. Ma salam.